wannan kasafi shine na ƙarshe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar kafin wa'adin mulkin sa da zai kare a watan Mayu na shekara ta 2023. A dogaro da hasashe na kasafin kuɗin na shekara 2023, an kiyasta ma'aunin gangar man fetur akan dalar Amurka 70 sabanin dalar Amurka 65 da aka kiyasta a kasafin wannan shekara da muke ciki. A wannan kasafin za a samar da ɗanyen man fetur ganga miliyan 1,600 kowace rana akan canjin farashin dalar Amurka naira 435 da kobo 57. An yi hasashen gibi zai kai naira trillion 12.4 a shekara 2023, sama da naira trillion 7.35 da aka yi kasafin a wannan shekara da muke ciki, wanda ke nuna kashi 196 na jimlar kuɗaɗen shiga ko kuma kashi 5.50 na ma'aunin ƙarfin arzikin ƙasa wato GDP. Idan za a samu gibi har na naira trillion 12.4, kenan ana nufin sai an ƙara ciwo bashi kafin a aiwatar da kasafin kuɗin. Masanin tattalin arziki Sa'ad Usman yayi nazari.
Abun da yake ciki korafe-korafen da mutane suke yi akan bashushuka su yi mana katutu, gaskiyan su abun da suke cewa haka yake. Idan kasa bashi ta yi mai yawa, yana zaman ma kasan illa, domin ba za a samu kuɗaɗen da za a yi amfani da shi ba a yi ayyuka na cin gaba. Amma idan an duba almost kasashen duniya, kowace kasa tana ansan bashi domin ta yi ayyukan cin gaba.
Abin lura shine so tarin yawa ana samun yawan korafi akan yanayin talauci da kasa ke ciki, duk da bayanan cewa kasafin zai dau matakan kyautata sassan tattalin arziki da zai shafi jama'a kai tsaye. Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati yace hakika kasafin baya nuna tasiri na zahiri akan talakawa da su ne akasarin al'ummar Najeriya.
Kididdigan da masana tattalin arzikin ƙasa suka yi da kuma musamman alƙaluman jama'an da ke cikin matsanancin talauci da babban bankin duniya ya kamfutar kowane shekara, yana nuna cewa mu a Najeriya kusan kashi 60% na 'yan Najeriya suna cikin wani halin kakanuka yi. Ma'ana akan samu jama'a ne wanda a yini ɗaya ba su samun sama da kwatankwacin dala ɗaya ko biyu don su ci abinci. Jama'anmu ba su samun wannan abincin so uku, wasu ma bai wuce su samu so ɗaya ba in sun samu arziki, wani ma a cikin kwanaki biyu sukan samu abincin ne so ɗaya.
Haka nan Miƙati ya lura da wani ƙalubale na ƙara yawan kasafin wasu daga ma'aikatu da majalisar kan yi don la'akari da buƙatar tasu ta haura yanda suka nema. Alhali rinjayen kasafin sai an ciwo bashi wajen aiwatar da shi.
Kowannenmu musamman wanda suke kula da yanayin yanda ake tafiyar da kasafin kuɗi na ƙasar nan yana da damuwa. Saboda me? Saboda an daɗe ana zargin 'yan majalisar tarayya da cewa kamar suna wani cushe ko suna wani bakata sarama a wajen kasafin kuɗin nan. Sai kiga cewa wasu ma'aikatan gwamnati ma in sun kawo kasafin kuɗin su, maimakon a ce su rage kuɗin da za su kashe, sai ma a ce su ƙara.
Shugaba Buhari ya dau salon yin kasafi daga watan Janairu ya ƙare a watan Disamba, wanda bambancin kawai na zahiri da ake gani tsakanin gwamnatin sa da sauran gwamnatoci shine abin da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ke cewa gwamnatin ta APC tana samun nasarar aiwatar da mafi yawa daga abin da ke cikin kasafin da takan gabatar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.